الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 23 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 9 ga watan 11 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wani misali, idan limami arwalla ta warware ya janyo masbuki wanda an tsere masa da wasu raka'o'i, to anan kasancewar su waɗannan sauran jama'a lokacin da limami ya janyo masbuki ya gabatar da shi, in sallah ta cika zama za su yi sijiransa, idan ya ciko abin da ya rage masa ya salamce sannan su yi sallama. Na'am. Kamar ni?
Kulawa.
Na'am. Kulawa?
Kulawa da wani ba da kafin yana kula da shi a cikin.
Kamar abin da bai damu mutum ba? To shi bata lokaci ne, kamar misali abinda bai dame ka ba, ma'ana ba ka da wata maslaha a cikin shi, wanda ba maslaha ta addini ko maslaha ta rayuwa, to mutum ya bata lokacinsa akan irin waɗannan al'amura bai dace ba. So da yawa ma abinda kai bai dame ka ba yakan kai ka zuwa ɗaukan zunubi. Don haka dai abinda ake bukata mumini ya sa abinda yake da maslaha a cikin shi, in ma ta rayuwa ko ta addini. Don haka wannan yana daga kyawun musulunci na mutum, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi shine abinda wato bai dame shi ba, shine ma'ana bai himmantar da shi ba, abinda ba maslaha ta addini ko ta rayuwa. Kar mutum ya bari ya kokar mutum ya bata lokacinsa. Na'am.
Mana kamar mataki hudu da mai akabari ya ce mutum in bai ba a daya sallar shi ta wannan, kamar a tsaye kuma a jingine ko kuma a zanna a jingine.
To shi dai abinda muka sani, abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa salli qa'iman fa in lam tastaqifa qa'idan fa in lam tastaqifa anajam Allah Allah yace kai salla a tsaye in har kana da ikon tsayuwar domin tsayuwa a cikin salla rukuni ne daga cikin rukunanta idan ba za ka iya ba manzo Allah yace kai a zauni idan ba za ka iya yi a zauni manzo Allah yace kai a kwanci akan hakarkarinka to dan haka matukar mutun zai iya yin salla a tsaye idan ya zauna yayi salla ba shi da salla matukar ba salla bace ta nafila salla ta nafila ita ce kana da ikon tsayuwa to ya halatta kai ta a zauni sai dai ka tabbata kana da rabin ladan wanda yayi ta a tsaye haka in baka iya yin salla a zauni manzo Allah yace kai a kwanci matukar zaka iya yin salla a zauni idan kai ta a kwanci to baka da salla darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabun nikah wato littafin da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncen aure wanda darasi da ya gabata mun tsaya karshen hadisi na Maimuna Allah ya karamata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take tabbatar mana cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wa huwa halal a lokacin nan baya dauke da harami wanda kar mu manta kafin ita wannan mas'ala mun wuce da hadisin Abu Hurairah Allah ya karamata yadda take faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha ba a hada tsakanin mace wato da babaninta idan aka ce babani ita ce kenan ƴar uwar mahaifinta sai yace wala bainal mar'ati wa khalatiha haka nan ba a hada tsakanin mace wato da innaninta kenan ƴar uwar mahaifiyarta wanda mun yi bayani a darasi da ya gabata game da nau'in matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma mumini aurensu wanda wannan hadisi yana daga cikin abinda sunna take banta da shi wanda bai zo a cikin alqur'ani ba wanda kasancewar matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akwai wanda haramci ne wanda yake na dindindin a gane ko wanda har abada wato ba sa halatta ga mumini wanda akwai nau'in mata bakwai wanda Allah ya haramta ma mumini a sababin danganta a gane ko a sababin dangantar da take tsakaninsa da su kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zano mai akwai sannan kuma akwai waɗanda su kuma Allah ya haramta ma mumini a sababin wato shi ne shayarwa su ma kusan su huɗu ne akwai waɗanda kuma wato a sababin sarkunta Allah ya haramta su kuma wannan dukkansu haramci ne wanda yake na dindindin sannan kuma akwai haramci wanda yake da lokaci kayyadadde su waɗanda Allah ya haramta mana a sababin danganta wato su bakwai ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zano a can cikin suratul nisa fadarsa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht su bakwai kenan farko Ubangiji ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku mata haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa na farko kenan na biyu sai ya ce wa banatukum da ƴaƴanku diyar cikinka wannan haramun kinka ci haka jikarta haramun kinka ci an gane ko komun kaskantarta ma'ana jikarta haramun ne ka aure ta shine yace wa banatukum, na uku sai yace wa ammatukum, wato da babanunku, ma'ana el uwar mahaifinka. Duk wanda aka ce wannan el uwar mahaifinka ce, sawa'an shakiki ya ce uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka, ko kuma uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, to haramun ne. Na hudu sai yace wa khalatukum, wato da innanunku, ma'ana el uwar mahaifiyarka, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifiya ko uba ya hada su ko uwa ta hada su. Sannan na biyar sai yace wa banatul akhi, an gane ku ko ta hudu ce muka nan. Sannan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, na uku shine wa akhawatukum, ma'ana da ƴan uwanku kenan. El uwarka haramun ne ka aure ta, sawa'an shakikiyarka ce ko uba ya hada ku ko uwa ta hada ku. Na hudu shine kenan wa ammatukum, shine baba ni el uwar mahaifi. Na biyar wa khalatukum, da innani el uwar mahaifiya kenan. Sannan na shida sai yace wa banatul akhi, wato da ƴaƴan dan uwa, diyar dan uwanka, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi ko uba ya hada ku ko uwa ta hada ku, to haramun ne ka auri diyarsa. Wa banatul ukht, Ubangiji ta'ala yace da ƴaƴan ƴar uwa mace, kanwarka ko yarka, to diyarta haramun kinkaci. Kamar yadda diyarta haramun kinkaci, ji kanyarta haramun kinkaci, haka ji ka jikarta. To waɗannan bakwai kin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mana su a sababin danganta. Sannan akwai waɗanda kuma a sababin shayarwa, shine sai yace wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a, an gane ku, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a. Ubangiji ta'ala yace da uwayenku mata waɗanda suka shayar da ku, sannan sai yace wa akhawatukum min arda'a, sannan kuma da ƴan uwanku waɗanda suke na shayarwa, ƴan uwanku wanda yake na shayarwa. To anan mu tsaya mu fahimta, abu na farko, duk macen da ta shayar da mutum, to wannan ta zame masa mahaifiya, baya halatta ya aure ta. Shayarwa kwa wadda take watsa haramci ita ce shayarwa a lokacin yarinta, misali yaro kafin a yaye, wanda lokacin da nono yake tsaya masa matsayin ci da sha, yake toho da jikin shi. To wannan duk wanda ya sha nono kafin a yaye a wannan lokaci, to wannan shayarwa tana watsa haramci. Kuma a magana mafi rinjaye, shayarwa biyar ɗaya bayan ɗaya, to wannan ita ce take watsa haramci. Misali lokacin da yaro yake da buƙatar nono ya sha, sannan kuma hallo zuwa wani lokaci hallo ya sha, ya ƙara sha, in ya sha sau biyar, to wannan shayarwa sau biyar ta watsa haramci, kamar yadda hadisi ne sahihi za mu iske a kan haka. To don haka kenan a nan, duk matar da ta shayar da mutum, to wannan ta zame masa uwa, haramun ne ya aure ta. Sannan haka ƴaƴanta, ita wannan mata da ta shayar, an gane ku, misali ɗa ne aka kawo ta shayar da shi, to duk ƴaƴanta mata da waɗanda suka gabata da waɗanda za suka biyo baya, gaba ɗaya sun zame masa ƴan uwa, babu aure tsakaninsu. Shi wannan yaro da aka shayar kenan, ita wannan mata da ta shayar da shi ta zame masa mahaifiya. ƴaƴanta mata da waɗanda suka gabata kafin a kawo shi ta bashi nono, da waɗanda suka biyo baya, to gaba ɗaya sun zame masa ƴan uwa, babu aure tsakaninsu. Sannan ita wannan mata da ta shayar da shi, ƴan uwarta ita ma ta zame masa uwa, haramun ne, babu aure tsakaninsu. ƴan uwarta sawa'an shakikiyarta ce ko uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, an gane ko ɗan uwarta kenan ita wannan wadda ta shayar da shi kenan ɗan uwarta ita ma matsayin kenan mahaifiya take masa an gane ko ta zame masa kenan khala sannan kuma wato jikanyar ita wannan mata da ta shayar da shi ita wannan matar da ta shayar da shi idan tana da jika ta mata to wannan jikanyar ta haramun kinsa ne me yasa saboda ta zama matsayin iyan ɗan'uwar shi ce sannan na biyar ita wannan mata da ta shayar da shi to mahaifiyarta haramun kinsa ce saboda matsayin kaka take gare shi na shida wato ita wannan mata da ta shayar da shi mijinta an gane ko mijinta in yana da ɗan'uwa haramun ne ya auri ɗan uwar mijin wadda ta shayar da shi me yasa saboda matsayin amma take gare shi sannan na bakwai wato jikanyar ita wannan wadda ta shayar da shi ma'ana wadda ta shayar da shi in tana da ɗa namijin yana da ɗiya to haramun ne ya auri wannan yarinya domin ɗiyar ɗan uwan shi take an gane ko matsayin ɗiyar ɗan uwan shi take na shayarwa to don haka waɗannan su ne kenan su bakwai sannan na takwas shine shi mijin da mijin matar da ta shayar da shi idan yana da wata ɗiya ta wata matar shi ta daban to wannan ita ma baya halatta ya aure ta an gane ko misali ita matar da ta shayar da shi ba ita ɗaya bace ba su biyu ne kenan a ƙarƙashin shi wannan mijin to ita ɗayar matar tana da ɗiya to haramun ne ya auri wannan yarinyar me yasa saboda matsayin ɗan uwa take ta shayarwa kenan ta ɓangaren uba to haka kasancewar ita shi wannan miji wanda ya shayar wannan miji kenan mijin ita wannan matar da ta shayar da shi in yana da ƴan uwa mata sawa'an shakiƙai ne ko kuma lu'abbai ne ko lu'ammai ne su ma babu aure tsakaninsu da wannan ɗa da aka shayar da shi domin matsayin kenan amma ta suke gare shi ma'ana babaninsa ne sannan kuma shi wannan miji da ya shayar da wannan mata da ta shayar da shi mijinta idan yana ya saki wata mata haramun ne wannan ɗa ya haura saboda matsayin matar baban shi dake baban shi ne ta ɓangaren shayarwa an gane ko sannan shi kuma hannu na shaɗe shi wannan mijin wannan mata da ta shayar da wannan yaro shi wannan yaro idan ya saki mata haramun ne mijin wannan mata da ta shayar da shi ya auri wannan mata me yasa saboda matsayin kenan matar ɗan shi take to waɗannan su ne kenan ta ɓangaren kenan shayarwa bit tafsir amma in ka ɗauka a dunkule ubangiji ta'ala cewa ummahatukumul lati arda'anakum an haramta muku uwayenku mata waɗanda suka shayar da ku sai yace wa akhawatukum min arda'a da ƴan uwanku waɗanda suke na shayarwa to su ne in ka bi bayani ɗaya bayan ɗaya za ka same su kusan nau'i 11 sannan kuma akwai waɗanda hudu Allah ya haramta su kuma a sababin shi ne sarkunta shi ne sai yace wa ummahatu nisa'ikum wato da uwayen matanku kenan sarakuwa ka haramun ne ka aure ta wa ummahatu nisa'ikum sai yace wa raba'ibukum allati dakaltum bihinna yace da abolanku allati dakaltum bihinna wato waɗanda kenan kuka shiga ɗaki wato da uwayensu sai ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in har ba ku shiga ɗaki da uwayensu ubangiji ta'ala ya ce babu laifi a kanku za ku iya aurensu kenan in ka auri mace da zaran an ɗaura aure in da zaran ka auri mace kai tsaye to mahaifiyarta ta haramta gare ka amma ita wadda ka aura diyarta ba ta haramta gare ka sai in ka shiga ɗaki da uwar an gane ko shine yace wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Ubangiji ta'ala yace an haramta mu wato uwayen matan ku kenan sirkan sarkuwarka, sai yace wa raba'ibukum haka nan an haramta muku wato agolar ku auren agola kenan ma'ana din tana da iya, sai yace allati dakhaltum bihinna waɗanda kuka shiga ɗaki da uwayensu, sai ce fa in lam takunu da kantum bihinna fala junaha alaikum, in har ba ku shiga ɗaki da uwayen Ubangiji ta'ala ce babu laifi a gare ku. Misali in ka auri mace kafin ka shiga ɗaki da ita kaga diyar ta fi kayatar da kai, kana iya sakin uwar ka auri diyar, in kuwa ka riga ka shiga ɗaki da uwar to diyar ta haramta gare ka. Amma in diyar ce ka aura to ita da zaran an daura aure da kai koda baka shiga daki da ita to mahaifiyarta ta haramta gare ka. Sannan sai yace wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, Ubangiji ta'ala yace haka nan an haramta muku wato matan ƴaƴanku na tsatso, dan da ka haifa idan ya saki mace haramu ne ka aure ta. Angane kaga wannan duka wato a sababin sarkunta ne Ubangiji subhanahu wataala ya haramta su. Haka can da yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kar ku auri abinda uwayenku suka aura. Idan mahaifinka ya auri mace to kai da haramu ne ka auri matar mahaifinka. Shine yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, sannan sai ya ce wa an tajima ubaina da ukhtaini illa ma qad salaf, Ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu, ƴan uwan juna guda biyu, sai dai abin da ya riga ya gabata. Kina in kana aure da mace to haramun ne ka auro ƴan uwarta, kanwarta ko yarta, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ya hada su ko uwa ta hada su. To amma in ka saki ta in ta gama idda, in saki ne raje'i in ta gama idda to ba laifi kana iya auro yar uwarta. In kuwa daman saki ne wanda yake ba'il, wanda saki ya kai karshe saki uku, to a yau ma in kuka rabu kana iya auro kanwarta ko yarta. Amma na ka hada su a lokaci guda a matsayin matanka shine Allah ya haramta. Wa an tajima ubaina al-ukhtaini illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahima. Sannan sai yace wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, an haramta muku wato mata waɗanda suke masu aure, duk macen da take da aure to haramun ne a sake daura mata aure da wani, sai in shi wannan na farkon ya sake ta in ta gama idda sannan kuma wani zo ya shiga. Amma duk macen da take da aure haramun ne a daura mata wani aure na daban. In aka ce al-muhsana anan abinda ake nihi al-mutazawwija, macen da take da miji, to haka yana daga cikin matan da Allah ya haramta mace wadda take mushrika, kamar yanda bamu ambata ba a darasi da ya gabata. Kenan duk macen da take mushrika kafira haramun ne mu'mini ya aure ta, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min, kar ku auri mata mushrikai wato har sai sun yi wato hatta yu'min, sai sun yi imani. Mushrikar da kawai Allah ya halitta a aura ita ce ba kitabiya wadda take da addini, ba yahudiya ko ba nasariya, su ma dai mushrikai ne. To su nassi ne na alqur'ani ya ware cewa su ba laifi mu'mini yana iya auren ba kitabiya ko ba yahudiya, wannan ba nasariya ko ba yahudiya. To haka kuma daga cikin matan da Allah ya haramta mace wadda take mazinaciya, duk wadda take fasika mazinaciya haramun ne mu'mini ya aure ta, sai in ta kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ta daina wannan shashanci, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik, sai ce wa hurrima zalika 'ala al-mu'min, an haramta ma mu'minai auren mata waɗanda suke mazinata. To haka kaga wannan haramci ne wanda yake mu'akkad, kenan in ta kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan mutun yana iya kinan aurenta. To haka shi ma wannan hadisi da yace ba a hada tsakanin mace da ammarta, kuma haka ba a hada tsakanin mace da kalata, shi ma wannan haramci ne muakkat wanda yake da lokaci kayyadadde. Matukar kana aure da mace, to baya halatta ka auro yar uwar mahaifinta kenan babaninta, kenan sai in ka sake ta. In saki ne wanda daman babu kome, to kana iya auro kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta, ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta. In ku saki ne raja'i kina har sai ta gama idda, saboda mace in tana cikin idda matsayin mata take ga shi mijin da ya sake ta yana iya dawowa da ita, amma da zaran ta gama idda to ta masa nisa. Shi ne a takaice dai kamar yadda bayani ya gabata, yau za mu tashi hadisi, sannan kuma shi ma wannan haramci ne wanda yake mu'akkad kenan, hadisin Abdullahi dan Abbas da ko kuma mu ce hadisin Usman, Allah ya kara masa yadda, da yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yankibul muhrim wa la yunki, wato wanda yake dauke da harami manzon Allah ya ce ba zai yi aure ba kuma ba zai aurar da wata ba, kenan shi a karan kansa ba zai aure ba, ba za a daura masa aure. Kenan haka mace ita ma in tana cikin, in tana dauke da harami haji ko umra, to haramun ne a daura mata aure sai an kai lokacin da ta gama, shi ma kenan haramci ne wanda yake mu'abbat. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an uqbata ibn amir radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وأن أكل الخمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سمرة رضي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحها. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. ما لم الله يجيك أنسى نافتا وانا رواية شيطة أفبا ابن عامر الله إقارة مسيدة نافتا منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي إن أحق الشروط أن يوفى به، منظر الله يجي ما في چنچنتر شرطة واندا يداتي أجي أنتك دوان قمد وان شرطي، manzo Allah yace mastahalantum bihi al-khuruj، wato sharadin da kuka halitta wato gaban mace a sababin sa. A duk wani sharadi, sharadin da yafi cancanta a ce an cika shi, manzo Allah yace sharadin da a sababin sa wato mutun ya halitta gaban mace kenan, sharadan da suke zawwa a gun daura aure. To a duk wasu sharuɗa, to babu wani sharadi wanda yafi cancanta a ce an cika da shi, manzo Allah ya ce sama da sharadin da mutun ya halitta gaban mace wato a sababin sa. Dan haka kasancewar wannan hadisi kamar yadda malamai ke faɗa dalili ne wanda ke tabbatar da cewa dukkan sharuɗan da aka ambata a gun daura aure to cikawa game da wannan sharadi wato ya zama wajibi. Misali suka ce sawa'an ya kasance wani kaya ne ko kasancewar wata dukiya ce da duk abin da yake kama da haka, in dai mace ta yi sharadi to wannan dole ne mutum ya cika da wannan sharadi. Kamar misali lokacin da zaka aure ta tace a ni fa bazan yarda baka aure ni sai in zaka bani kaza, ta yanka wasu kudi wanda ba matsayin sadaki bane, a ni sharadi ne. Kamar tace misali sai zaka mun gado ko sai ka mun kayan daki ko sai ka mun kaza, to in dai kai yarda ka amince wanda a sababin shi ne ta baka hadin kai aka daura aure, to wannan dole ne ka cika da wannan sharadi. Kamar yadda malamai suke faɗa, akwai sharadin da cika shi wajibi ne, akwai wanda kuma cika shi ba wajibi bane ba. An gane ko? Akwai wanda sharadin da kawai zaka sanya kafa ka shure shi, sharadin da cika shi ya zama wajibi kenan shine dukkan abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni game da shi na kasancewar na dole ne mutum ya wato biya sadaki ne ya sama ma mace mazauni ne ya ɗauki ɗawainiyarta na ci da sha da sauransu, wannan kenan sharadi ne wanda daman Allah ya ambata shi, wanda daman shi ne manufa ta aure, in babu shi daman ba aure. Kenan wannan sharadi ne wanda dole a cika da shi, wannan babu saɓani abun malamai. Sharadin da cika shi baya zama wajibi shine lokacin da zaka auri mace ta ma sharadin cewa sai in ka saki matarka, to wannan sharadi malamai suka ce ba a cikawa da shi domin cika shi ma haramu ne, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wala tasalul mar'atu talaqa ukhtiha li takfa'a ma fi inaiha, mace kada ta nemi sakin ƴar uwarta domin ita ta sauye abin da yake cikin makayin kenan ya zamanto na ita kadai. To wannan sharadi ko da kan cewa ta maka wannan sharadi ka nuna ka yarda ka amince, to cikawa da wannan sharadi kuma baya zama wajibi, mutum yana iya shure wannan sharadi. Ko kuma ta yi sharadin cewa kada kai min kishiya ko kuma kada ka sai wata baiwa, an gane ku? Shi kuma wannan malamai sun yi sabani akan wannan sharadi, wasu suna ganin cewa shi ma cika shi za a yi na in ta yi sharadin cewa ni dai in dai matukar kana aure da ni karka auri wata kuma karka sai baiwa, ko ta yi sharadin cewa karka dauke ni daga garin, to wasu suna ganin cewa dole ne mutum ya cika da wannan sharadi, wasu suna ganin cewa ba wannan rashin cikawa da sharadin ba laifi bane ba. Sai dai a takaice, dukkan sharadin da mace za ta yi in dai bai ci karo da hukuncin Allah, to abin da yafi dacewa cikawa game da wannan sharadi. Kamar yadda malamai suka yi bayanin yadda wato Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yana faɗa cewa idan mutum ya auri mace da sharadin cewa kar ya fitar da ita daga garinsu, da ya amince game da wannan sharadi. Ibnu Umar ya ce to wannan sharadi ya da zurce shi, ya zama tilas ya cika wannan sharadi. Kuma haka al-Imam Ahmad ya tafi akan haka, haka al-Imam Shafi'i, haka Ishaq ibn Ibrahim, in dai kai yarda da wannan sharadi. Kamar misali a irin wannan lokaci, ma'ana ta yi sharadin ita ma'aikaciya ce, ta yi sharadin cewa to ita fa za ta ci gaba da aikinta, kai yarda ka amince a kan wannan sharadi, to dole wannan sharadi ya cika, saboda kai ne kai yarda ka amince a kan wannan sharadi. To amma duk wani sharadi in dai kasancewar kenan ya ci karo da shari'a kenan cika shi wannan kuma ba dole bane baya halatta. Kamar misali in dai sharadin ya ci karo da shari'a shine kamar yanda muka yi bayanin cewa tayi sharadin cewa karka kara wata mace in kana aure da ita ko karka aure baiwa karka wato sai bai wato wannan sharadi cika shi baya zama wajibi. Kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya hakaito fada ta Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa sabaka shartaha shartullahi sharadin Allah ya riga yi sharadinta, saboda Allah shine ya halatta ma mutun ya auri mace dai daya har zuwa hudu. An gane kenan dai sharadin cewa karka kada wata kenan wannan sharadi cikawa da shi baya zama wajibi. A takaice wannan hadisi kamar yadda malam ya zo da shi hadisi ne muttafaqun alai, dalili ne wanda yake tabbatar da duk sharadin da aka ambata a gun daura a lokacin daura aure in dai bai ci karo ba da alqur'ani ko sunna to cikawa da wannan sharadi ya zama wajibi. Sannan kuma duk sharadin da ya saba ma shari'a kenan wannan kuma baya zama wajibi mutum ya cika da shi. Kamar misali yanda muka yi misali ta sharadin cewa sai in ka saki matarka ko kuma kasancewar karka kara wata, to wannan sharadi ba wajibi bane mutum ya cika. Sannan kuma in ta yi irin waɗannan sharada waɗanda ba su ci karo ba da wato shari'a na cewa karka hudda ni daga garinmu ko kuma kasancewar ni sharadi na dole sai in ka barin na ci gaba da aiki, to wannan sharadi dole ne mutum ya cika shi domin sharadi ne wanda yake bai ci karo da alqur'ani da sunna ba. Kai kuma ka yarda ka karbi wannan sharadi to cikawa da wannan sharadi ya zama wajibi da abin da ya kama da haka. Sannan hadisi na gaba hadisin Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda na faɗa, rakasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ama audasin fil mutaati thalathata ayami thumma naha anha, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wata shekara da ake kiranta amu audas, amu audas ita ce shekara ta takwas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaki. Manzon Allah yayi rangwame game da auren mutu'a wato tsawon kwana uku, manzon Allah ya ma jama'a rangwame sun manaha anha, bayan cikar kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai yi hani, wanda shi in aka ce auren mutu'a kamar yanda hakikanin sa yake a cikin littattafai na Shi'a al-Imamiyya wato shine auren da aka kayyade masa lokaci, lokaci wanda yake sananne ko lokaci wanda yake mashhur. An gane ko huwan nikahul muaqqad bi amadin ma'lumin aw mashhur, auren da aka kayyade masa lokaci, lokaci sananne ko lokaci wanda yake an jahilce shi, gaya shi dai karshen auren a wurin su kwana 45 ne. An gane ko in dai kwana 45 ya cika to shikenan aure ya bude, auren mutu'a. Amma ga macen da ba ta yin jinin al'ada saboda yarinta ko dattijanta ka, in dai auren mutu'a ne, in dai ya cika kwana 45 to shikenan auren ya bude. In ku kasancewar me yin jinin al'ada ce to karshen auren gaya shikenan al'ada bi, in ta yi al'ada bi shikenan auren ya bude, kenan lokacin ya kai karshe. Kenan anan abinda muke so mu gane a gurinsu, kana iya yin na kwana daya ko kwana biyu ko na sati ko na kwana goma ko kwana 15 ko 20 ko wata guda, duka mutum yana iya yi kenan a gurinsu kamar yanda suka mishi wannan ka'idoji. Kenan in mace ba ta al'ada, in dai kamar aka yi ba a kayyade masa lokaci ba, kenan kawai bakin kwana 45 ne. In dai ba a kayyade masa lokaci ba, aka ce sati guda ko kwana 10 misali, to kwana 45 ne in ba ta yin al'ada. In kuma tana yin al'ada, in dai ba a kayyade masa lokaci, da zaran ta yi al'ada bi to aure ya bude. Kuma su a cikin ka'idodinsu hukuncin wani abu baya tabbata ga mace kawai sai sadakin da aka yi sharadi, abin da aka yanka shi ne na sadaki. sannan kuma ba maganar ciyarwa ci da sha ba akan ka ba yake, sannan kuma babu gado tsakaninka da ita, kuma babu wata idda akan ta, kawai sai dai istibra'i jini ɗaya da za ta yi. Sannan kuma hando babu maganar danganta cewa in har ta samu ciki a ce ɗanka ne, sai dai in a farko kafin a yi wannan aure na mutu a kayi sharaɗi, to in ba an samu ciki ɗana ne na yarda na amince. To wannan shi ne kamar yadda yake cikin wato littattafan in shi'a abin da ya shafi wato auren mutu'a. To shi auren mutu'a kamar yadda a nan dai kawai a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangon, wannan su ne suka kitta wannan ƙa'idodi nasu, ba hadisai bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo akan waɗannan duka wannan ƙa'idodi na cewa in ba ta al'ada in dai aka samu kwana 45 to ƙarshen auren ya zo, ko cewa in mai al'ada ce jini biyu na cewa danganta ba ta tabbata, da dukkan su wannan ƙa'idodi ne su ne suka shimfiɗa su. Shi ne ya ce wato a wannan shekara ta takwas amu audas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma muminai rangwame game da auren mutu'a wato tsawon kwana uku. Bayan cikar wannan kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya yi hani. To don haka wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa, sannan shi ne sai malam ya zo kuma da hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda yake faɗa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil mutaati ama khaybar, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da auren mutu'a wato a shekara ta yakin Khaybar, shi kuma wannan shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. To dan haka shi dangane da hanin kaga wannan shi hadisi da muka wuce a shekara ta takwas, shi kuma wannan shekara ta bakwai. To kamar yadda malamai suka yi bayani, shi wannan haramtawa da rangwame game da auren mutu'a wato ya maimaitu an samu kusan sau shida, shi ne kasancewar kamar yadda malamai suka yi bayanin cewa a yaki na Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta yakin Khaybar manzon Allah ya yi rangwame, sannan kuma a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani, sannan kuma a umratul qada umra wadda take ta shekara ta shida shekara ta bakwai da manzon Allah ya zo yi, anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame, sannan haka kuma a shekarar da wato manzon Allah ya ci Makka da yaki ita ma ya yi rangwame, haka kuma amu audas an gane ko duk da cewa ita ce amul fathi, sannan kuma a yakin Tabuka, sannan kuma a hajjin bankwana, tare da cewa al-Imamu Shafi'i Allah ya ji wannan al-Imamu Nawawi Allah ya ji kansa yake cewa haramtawar da halittawar a magana wadda take mafi dacewa ya kasance ne sau biyu kenan. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi rangwame, sannan kuma a yakin Khaybar manzon Allah sai ya haramta, bayan haka a shekarar da manzon Allah ya ci Makka da yaki yayi rangwame an samu tsawon kwana uku, sannan bayan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haramta, kuma wannan hani kuma ya zarce har zuwa kiyama. Kenan shine anan malam ya zo da wannan hadisi, kenan hadisin Salama ibn al-Aqwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amu audas ita ce amul fathi, manzon Allah ya yi rangwame game da auren mutu'a tsawon kwana uku, sannan manzon Allah ya yi hali. Wannan hadisi na gaba na Aliyu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da auren mutu'a a shekara ta yakin Khaybar, kenan kaga kafin yakin Khaybar manzon Allah ya yi rangwame game da auren mutu'a, to amma a yakin Khaybar manzon Allah sai ya yi hani. To bayan wannan hani kuma a wannan shekara ta takwas da manzon Allah ya ci Makka da yaki, manzon Allah sai ya yi rangwame kuma tsawon kwana uku, bayan wannan hani tsawon kwana uku, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi hani wanda yake bai zarcewa har zuwa kiyama. shine anan malam ya koma zawa da hadisin Ali Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an mutati nisa game da auren mutu'a wa ana akalil kumur lil ahliya haka game da cin naman jakai na gida jakin da ake hawa ake masalabtu cin naman shahramun ne yawma khaybar a ranar yakin khaybar manzon Allah yayi wannan hani kenan kafin khaybar an yi rangwame a yakin khaybar aka yi hani bayan yakin khaybar a amul fatih hallo aka yi rangwame sannan amma rangwamen tsawon kwana uku bayan haka ko manzon Allah sai ya haramta wato har zuwa kiyama shine a hadisi na gaba kenan hadisi Rabi ibn Sabura daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni kuntu azintu lakum filistin ta'i minan nisa manzon Allah yace lalle na kasance na ba ku izini game da wato auren mutu'a na ba ku damar cewa ku yi kamar yadda sahabbai suka kawo kukan jimawar su game da rabuwa da iyalinsu manzon Allah ya ba su izini to sai yake cewa wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyama ku san da cewa lalle ubangiji mai girma da daukaka ya haramta auren mutu'a har zuwa kiyama fa man kana inda hu min hunna shay'un manzo Allah yace duk wanda ya kasance a gunsa akwai wata mata da ya aura auren mutu'a manzo Allah yace fa yuhaddi sabilaha maza ya fita daga hanyarta an gane ko ya fita daga hanyarta wala ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a manzo Allah yace duk abin da kuka basu to kar ku karbe komai daga ciki kuwar musu wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi da Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad da Ibn Hibban kaga wannan nasi ne wanda yake tabbatar da auren mutu'a haramun ne haramci wanda yake na dindindin har zuwa kiyama kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su akan haka suke an samu wasu da sun tafi akan cewa a rangwamen ai mai durewa ne akwai sai Abdullahi dan Abbas amma ya tabbata cewa sun dawo daga kan wannan fatawa domin a lokacin da suka ba da fatawar hadisin bai cin musu ba kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin sunan Ibn Majah hadisi ne hasan kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganansa Umar yayi khutuba a cikin jama'a yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adina lana fil mut'ati thalathata ayyamin thumma harramaha yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu izini game da yin auren mutu'a tsawon kwana uku sannan manzon Allah ya haramta shi Umar yake cewa wala a'lamu ahadan tamatta'a wa huwa muhsinun illa rajamtuhu bil hijara yace wallahi a yau yace bazan sani daidai da mutun daya wanda yayi auren mutu'a alhali ya taba yin aure Umar yace wallahi sai na jajjefe shi dan haka Umar sai yake cewa sai in ya zo mun wato shine sai yake cewa illa an ya'tiyani bi arba'atin yashhaduna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahallaha ba'da idh harramaha sai dai in ya zo mun da shaidu guda hudu wadanda za su tabbatar da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma halatta wannan aure na mutu'a bayan haramtawa ne amma duk wanda Umar yace yau in dai aka zo mun da shi yace wallahi sai na jajjefe shi in dai ya taba yin aure to dan haka shi wannan auren mutu'a aure ne wanda yake haramtacce wanda har yau abun malaman shi'a ko kuma ce abun yan shi'a su halaka ne auren mutu'a yana daga cikin barnar da suke tsakaninsu wanda kuma ta hanyar wannan auren mutu'a suka rudi da yawa daga cikin matasa suke shi an tadda su kuma wanda su fa manyan malaman shi'a ba sa yarda a yi da ƴaƴansu irin wannan aure kuma shi wannan aure hatta fa da na'awa ɗaya mutum yana iya yi kawai in ka gama tata maka sai ku zo ku yi jinga kawai a yi auren bayan awa ɗaya kenan auren ya bude wani yayi na kwana biyu, wani yayi na kwana uku, wani yayi na sati guda, wani yayi na wata guda. To haka suke wannan aure. Kuma gaya kasancewar duk macen da aka yi wannan auren mutuwa da ita, duk ƴaƴan da ta samu fa ƴaƴa ne haka shikenan azibe, ba su da uba. Saboda su a sharadin su da suka gitta kenan danganta ba ta tabbata game da wannan aure, kuma ba maganar ka ciyar da ita ka shayar da ita, duk wani makasudi na aure babu shi. Don haka wannan hadisi da malam ya zo da shi hadisi ne wanda yake tabbatar da wannan aure Allah ya haramta shi haramci wanda yake dindindin har izuwa kiyama. Kamar yadda anan yake cewa manzon Allah ya ce, na ba ku izini game da yin auren mutu'a. Kenan izinin da manzon Allah ya bada tsawon kwana uku ne da man ya bada a cikin hadisin. Kamar yadda hadisin yake cikin yawa, kamar yadda hadisin yana cikin sunan Ibn Majah, wato Sabura yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hajjin bankwana, wato sai muka faɗa muka ce, ya manzon Allah, inna al-uzbata qad ishtaddat alaina. Suka ce, ya rasulullahi, gauranci wato ya tsananta akan mu, mun jima rabon mu da iyalinmu. An gane ku, mun jima rabon mu da iyalinmu. Maza Allah sai ya ce, fastamti'u min hazihi nisa. Maza Allah ya ba su izinin cewa ku je ku yi auren mutu'a. Lalafi, ku je ku yi auren mutu'a. Shi ne ya ce, fa'ataina hunna. Muka je muka yi auren mutu'a. Muka je mu yi auren mutu'a. Wato su matan fa a baina an yankina na illa anna ja'ala bainana wa bainahunna ajala. Suka ce, a sai dai in mun sanya lokaci, in za mu sanya lokaci ƙayyadadde. A lokacin nan muka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce, ij'alu bainakum wa bainahunna ajala. Ba laifi ku sanya lokaci, kowa ya sanya lokaci bakin iya kwanukan da yake so ya aura. To a lokacin nan da suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne Sabira yake cewa, sai na fita ni da wani ɗan ammina, wato ina da wani mayafi bargo, shi ma yana da wani mayafi wanda suke kyakkyawa. Yace a lokacin nan muna matasa, muka je gun wata mata. A lokacin nan wato ta yarda, ta amince na aure ta. An gane ku, na bata wannan kenan a matsayin bargon. Shi ne yace, fa makastu inda hatilkan laila, na kwana wannan dare guda. Yace, thumma gadawtu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imun bainar rukni wal babi. Na kwana da amarya, na yi sammako, na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai na same shi tsakanin wato kofar Ka'aba da ar-rukunul yamani, ko kuma ar-rukun dai wanda dai Hajarul Aswad yake jikin shi. Wa huwa yaqulu, na ji manzon Allah yana faɗa, yana cewa, ya ayyuhan nas, ya ku jama'a, inni kad kuntu azintu lakum filistimtai, ku san da cewa na ba ku izini game da auren mutu'a. Manzo Allah ya ce, ala ku saurara, wa inna Allaha qad harramaha ila yawmil qiyama, lalle Ubangiji ta'ala ya haramta auren mutu'a har izuwa kiyama. Sai ya ce, faman kana inda ku min hunna shay'un falyukhalli sabilaha, duk wanda ke akwai wata mata a karkashin sa kenan wanda ya aure ta auren mutu'a, manzo Allah ya ce, ya fita daga hanyarta. Wala ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a, abinda kuka ba su, manzo Allah ya ce, kar ku karbi. To a takaice abinda muke so mu gane su waɗannan hadisai kenan, kamar yadda al-Imam an-Nawawi yayi bayani. Farko dai, kafin yakin Khaybar manzon Allah ya yi rangwame, sannan kuma a yakin na Khaybar manzon Allah ya haramta. Bayan yakin Khaybar manzon Allah ya yi rangwame kenan a Amul Fathi, a gane ko, sannan manzon Allah ya yi hali, sannan kuma kenan a wato shine a Amu Hajjatul Wada kenan, a wannan lokaci manzon Allah ya bada izini kwana uku. Bayan wannan kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi hani, wanda hani ne kuma wanda yake dindindin har izuwa kiyama. Kenan an yi rangwame su biyu, sannan kuma aka yi hani. Kenan wannan shine aka samu su kusurnan bangaren riwaya cewa amul fatihi ne ko kuma amul hajjatul wada shine kamar yadda yake cikin wannan riwaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haramci har yayi hani hani wanda yake mai dorewa to shine Umar yace kenan duk wanda yayi wannan aure yace wallahi zan jejjefe shi in dai ya taba yin aure sai dai in ya zo mun da shaidu hudu waɗanda za su tabbatar da cewa bayan wannan hani da manzon Allah yayi manzon Allah kuma ya koma halittawa alhali babu wani dalili wanda yazo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta bayan haka dan haka shi ma wannan aure aure ne batacci dan haka malam yazo da wannan hadisi duk auren da aka kayyade masa lokaci to wannan batacciyar aure ne an gane ko shi makasudin aure shine dawwama ya dure duk auren da za a sa cewa da ni da ke kenan shekara daya ko shekara biyu aiki ne ya kawo ni amma ran da na gama aiki na koma garin mu kenan aure ya bude tsakanin na da ke to wannan ba taccen aure ne in mutum zai yi aure aure ne zai yi kawai dindindin amma duk auren da aka yi dai masa lokaci to haramtacce ne shine ake kira auren mutu'a sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na fada la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-muhallila wal muhallala lahu yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da anci al-muhallila wanda ke nihin halitta ma wani matarsa da ya mata saki saki uku wal muhallala lahu da shi wanda ya nema a halitta masa gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da anci su wanda surai ita wannan halittawa kamar yadda shi mutum ne ya ba mace saki uku ma'ana saki ɗaya har uku kaga ai ba ta halatta gare shi sai ta yi wani aure wanda yake na daban to shi kuma anan sai yake son dandanan kawai shi so yake ta dawo tunda sai ta yi wani aure na daban to in ta yi wani auren na daban kaga ai bai yadda tabbas cewa wancan wanda ya aure ta ya saki ya koma aurenta ko ba zai saki ba to anan sai aka samu wani sai ya ce ni zan halitta maka ita in ma ya furta lafazi lokacin da kafin ya aure ta ya ce in na aure ta zan sake ta in na sake ta kuma kai ka aura ko kuma daman kawai a zuciyar shi ya aure ta ne ba da nihin ya zauna ba a dan kawai in an daura aure ya kusance ta ya sake ta domin shi wancan ya maida ta gidan shi to wannan aure aure ne batacci dan haka in ma an yi shi baya halittar da ita wannan mata ta koma ga shi wanda ya mata wannan saki me yasa saboda kasancewar anan la'anta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga shi al-muhallil kin menihin ya halittar da ita ga mijinta wanda ya mata saki uku kina anan in ma kasancewar hadin baki aka yi shi mijin yace ma sa suka hade baki da wannan na cewa ya je ya aure ta in ya aure ce ya sake ta sannan ko kuma kasancewar shi ba da miyan shi ba shi wancan kawai ya aure ta ne da sunan cewa in ya aure ta zai sake ta dan ta koma gidan mijinta to koda shi wancan mijin shi bai san da haka ba amma shi daman da nihin haka ko kuma daman ya kudirce kawai ne ya aure ta ne dan ya ta koma gidan mijinta to wannan aure aure ne batacci baya halatta shi wancan da ya mata saki uku ya dawo inda hadin bakin shi ne kenan la'antar ta hada su su biyu da shi wanda ya aura da shi wanda aka aura dan a saki ya koma dawo da ita amma in ba hadin bakin shi to la'antar kuma ta tabbata akan shi wanda yake al-muhallil kin wanda kawai ya fada in ya aure ta sakin ta zai domin ta koma gidan mijinta ko kuma ya kudirce haka a zuciyarsa shi ba dan kawai ya ci gaba da zama da ita to wannan la'anta ta hau kansa dan haka shi ma irin wannan aure bataccen aure ne kamar yadda malam yazo da wannan hadisi wanda kuma hadisi ne sahihi kamar yadda malam na fada al-imamu ahmad da al-imamu nasa'i da al-imamu tirmidhi su suka rawaito hadisin al-imamu tirmidhi ya inganta hadisin malam yace a baban akwai hadisi daga aliyu Allah ya kara masa yadda wanda wato ashabu sunan al-arba'a suka fitar da shi amma banda al-Imam an-Nasa'i sai dai shi wannan hadisi na Ali da malamin yi ishara shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba kina anan kasancewar shi sawa'an da wani lada ko babu wani lada aka baka na kan cewa ka aure ta in yazo ka sake ta dan shi mijin ya waida to wannan ba taccen aure ne amma in ita ce ta je ta yi aure ta lallafu wani ta yaudare shi bayan ya aure ta ya kusance ta tace ba ta yin aure ta maida masa sadake shi to wannan tana iya komawa gidan shi mijin nata wanda ya mata saki uku sai dai tana da laifi wanda yake na yaudara abun Allah subhanahu wa ta'ala saboda yaudarar shi ne tai ta aure shi ne ba dan ta zauna da shi ba amma kuma wannan dan wato ya riga ya kare dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu zalan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك